sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'an sojan Amurka sun ce sun yi tazantawa da jami'an Ukraine akan bukatar Kyiv ta samar mata da sabbin kayan yaki kana na zamani da za su taimaka su taka wa Russia burki a galabar da take samu a yankin Donbas, amma ba su bayyana lokacin da za a kai waɗannan kayayyakin ba. Ukraine ta kwashi makonni tana bukatar makaman harbar ruka kiran Amurka da ake kira MLRS a takaice, waɗanda suka fi ƙarfi kana suke iya shiga ko ina fiye da makaman Artillery da Washington da kasashen yammacin duniya suke bata haƙi zuwa wannan lokacin. Ukraine ta kare kaimi a rokonta ne a lokacin da dakarun Russia ke dannawa a gabashin Ukraine din, abinda wani babban jami'in tsaron Amurka ya kwatanta da ƙarin samun nasara a yakin da ake yawa amfani da makaman Artillery da masu cin dogon zango. Da yammacin jiya Juma'a, wasu jama'an Amurka guda biyu sun tabbatar da Amurka ta amince da aiki da makaman harbar rokokin, amma dai sun ce ba a kammala yanke shawara ba. Shugaban sashen kare lafiyar jama'a na jihar Texas ya faɗa a jiya Juma'a cewa ‘yan sandan da suka bayar da martani game da harbin da aka yi a wata makarantar firamare a Texas sun yanke shawarar kin shiga ajujuwa inda maharin yake saboda sun yi imanin cewa ɗaliban ba su cikin haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar firamare ta Rob da ke Uvalde a jihar Texas, daraktan kare lafiyar jama'a Stephen Macro ya ce kwamandan da ya isa a wurin da aka yi harbin a ranar Talata ya yanke hukuncin cewa babu wani mai harbi ko barazana ga yaran, kuma yana tunanin ko mai yin garkuwa da mutane ne, inda ya ɗauki lokaci yana jiran tawagar ƙwararru masu dabara ta isa wurin. Macro ya bayyana sunan kwamandan da Pete Arredondo, shugaban 'yan sanda da ke kula da makarantu a gundumar Uvalde. Macro ya shaida wa manema labarai cewa ba daidai bane ya yanke wannan shawara na ɗaukar lokaci yana jira don fuskantar mai harbin. 'Yan sandan Uvalde sun sha suka daga iyaye da kuma jama'ar da suke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata saboda jinkiri da suka yi wajen tunkarin maharin mai suna Salvador Ramos mai shekaru 18 da haihuwa, wanda ya shiga makarantar ta wata kofar da ba a kulle ba ya kashe yara 19 da malamai biyu. Ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta yi watsi da kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mata da ta ɗage dokokin da ke take haƙƙoƙin mata a Afghanistan. Shugabannin mulkin Musulunci suna cewa dokoki ne na addini da kuma suka dace da al'adu al'umman ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen ƙungiyar Taliban mai tsaurin kishin addini ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a tana fatali da kalaman Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ba su da tushe. Ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su daina yanke hukunci akan rahotannin ƙarya da ƙage na wasu kafafen yaɗa labarai masu adawa da rundunar Afghanistan. A cikin sanarwa da dama a wannan mako, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar majalisar da ke sanya ido akan batun take haƙƙin bil'adama a Afghanistan sun bayyana matuƙar damuwarsu kana suka yi suka akan umarnin Taliban na bayan nan cewa mata su lullube dukkan jikinsu har da fuskokinsu idan za su fita waje. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Juma'a sojojin ruwan Iran sun kwace wasu jiragen dakon mai guda biyu na ƙasar Girka a tekun Gulf. Jim kaɗan bayan da Tehran ta yi gargaɗi cewa za ta ɗauki matakin ladabtarwa a kan Athens game da kwace mai Iran da Amurka ta yi a cikin jirgin dakon mai da ake tsare da shi a gaɓar tekun Girka. Kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya buga wata sanarwar dakarun Iran da ke cewa a yau sojojin ruwan dakarun kare juyin juya hali sun kama wasu jiragen ruwa guda biyu na ƙasar Girka bisa laifin keta haɗin ruwa a kan tekun Gulf. Bata bayar da wani ƙarin bayani ba kuma bata bayyana irin laifukan da ake zargin ba. Ma'aikatar harkokin wajen Girka ta ce wani jirgin ruwan Iran mai saukar ungulu ya sauka a kan jirgin ruwa Delta Poseidon mai ɗauke da tutar ƙasar Girka wanda ke tafiya a cikin ruwan ƙasa da ƙasa mai tazarin kilomita 22.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa. A yau zamu duba matsalar tsaro ne a jihar Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya, inda ƴan bindiga dadi ke ci gaba da cin karansu babbaka, inda ko a bayan nan sai da wani komandan soji mai mukamin Lieutenant Colonel ya bace bat bayan kisan wasu ƙarin sojojin guda shida, baya ga sace goma mutane da ake yi akai-akai don neman kudin fansa. To ko shin menene umar labarin akwai wannan matsala a jihar, menene kuma abin yi? To mun ji cikakken karin bayani, sai ku biyo mu sannu a hankali. To madalla, wakilinmu a jihohin Adamawa da Taraba Lado Salihu Muhammad Garba ya shirya mana rahoto dangane da wannan matsalar tsaro a jihar ta Taraba.
Ya Taraba dake arewacin Najeriya, wadda kuwa take da ƙananan hukumomi 16, jiha ce wadda ta yi kamari gurin fitar da albarkatun noma, kuma jiha da al'ummar cikin ta ke tinkaho da cewar tana bunƙasa da albarkatun ƙasa. Sai dai wani al'amari dake shirin daidaita jihar shine al'amari na rashin tsaro, lamarin da ya janyo jefa al'umman jihar cikin halin haula'i, kuma matsalar rashin tsaron dai ya rida yana kwangaba-kwambaya a jihar. Akasari ma dai mahukuntan jihar suna kokawa akan cewar wannan matsala tare da tana ci musu tuwa ƙwarya, kuma al'amarin da yake cinyewa ko da a baya-bayan nan ma matsalar rashin tsaron ya janyo rasa ran bani babban soji wato OC wanda ke kula da yankin Takum da kuma wasu ƙananan sojoji guda shida. Takum kuma na daya daga cikin karamar hukumar da al'umman jihar ke tinkaho da ita musamman akan noma da kuma fidda albarkatun ƙasa, al'amarin da ya janyo wasu daga cikin yayan jihar suka ko. Alhaji Abdullahi Ade wanda ke zama haifafen dan jihar Taraba ya koka akan yadda matsalar rashin tsaron ya addabi jihar Taraba gabaki daya, wadda cewar sa lamarin na shirin daidaita su.
Gaskiya mu jihar Taraba mun zama to kamar jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Katsina. Gaskiya babu tsaro a jihar Taraba, don in zaka iya dubawa ko wasu kananan hukumomi mu kamar karamar hukuma ta Karim Lamido gefen ta wanda kwanakin ba aikai ta kashe mana jama'a, aikai ta kashe mana mutane, haka kuma ka koma karamar hukumar Gason ya tafi Bali, ya tafi Gashaka, wancan wurin ko da rana shigan shi yana da shankali. Gaskiya jami'an tsaro ba irin aiki da ba su yi ba dare ba rana, suna iyakacin kokari, amma abun da sai addu'a. Kusan kwanakin ba banka duba bai wuce sati ɗaya ba zuwa biyu ko nake ji CEO namu na Takum da shi da akwai sojojin su guda shida haka aka kashe su, wayannan mutane in bindiga suka bindige su har lahira. To kaga wannan abun ya kai an bindige jami'an tsaro masu tsaron jama'a ma, kaga ba a zauna lafiya ba, kaga akwai tashin hankali. Yanzu babban roƙon zamu shine muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su dauki mataki ido in ba haka ba abinci ma nan gaba zai fi karin jihar Taraba. Gaskiyar magana kenan, don wuraren noman, wuraren wayannan mutane masu fashi da makamin suka addabi wurin, don sun bar jihar Zamfara, sun bar jihar Sokoto, sun dawo jihar Taraba ba dare ba rana, wurin yana cikin wani matsala ne ba kaɗan ba. Muna roƙon gwamnati da ta sa ido, ta sake dai, mun san tana kokari dai, ta sake kokartawa akan yadda take yi fiye da da. Kuma gaskiya iyayen ƙasarmu kamar sarkin Muri Alhaji Abbas tafi da ba dare ba rana yana kokari ganin cewa ya fadakar da mutane, ya fadakar da yana kokawa akan yadda bandi suka yi mana yawa a jihar Taraba. Gaskiya muna roƙon gwamnatin jihar Taraba ta shigo wannan matsala namu, tana cikin mun sani, amma muna so ta ƙara ƙarfi, ta zo a fatataki wayannan mutane su bar mana wuri, wataƙila zamu samu mu yi noma don a ci abinci. Yanzu a cikin manoma cikin kashi 100 wallahi bara da wuya a samu ayi noma kashi 60 a jihar Taraba saboda wannan matsala na rashin tsaro da ya mana yawa. Muna roƙon Allah, muna roƙon gwamnatin ƙasa ta taimaki gwamnatin jihar Taraba don ta shigo wannan abun, don yadda za a yi a rage wannan fitintinu na rashin tsaro da yake faruwa a jihar Taraba. Mun ya addabe mu kamar yadda ake fama a jihar Zamfara, ake fama a jihar Kebbi, ake fama a jihar Sokoto da dai sauran wayannan jihohi su Niger da sauransu, wallahi abun ma yana jihar Taraba.
Duba da cewar matsalar rashin tsaron da ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraba tuwa ƙwarya, hakan ta sanya na yi kokari domin ji ta bakin wasu dattawa a jihar Taraba kuma masu fada aji ko a nasa tunanin cewar menene ma ya asasa matsalar rashin tsaro a jihar jihar Taraban lamarin da ya dade yana cin al'umma yan jihar Towa Kwarya ambassador Hassan Jika Ardo tsohon ambassador ne kuma haifefen dan jihar Taraban wanda yake akasari ma dai kashin 75 cikin 100 mahukunta su suka yi sakaci domin ganin an kawo karshen wannan matsalar musamman masu madafin iko a jihar
ni a iya fahimta ta akwai abubuwa guda uku zuwa hudu wanda suke haddasa wannan tashin tashina da ake samu a jihar Taraba da wasu masu sassa daban-daban na kasar nan abu na farko a jihar Taraba abin da yake haddasa wa'annan rigingimu shine nuna wariya ga wa'ansu jinsin mutane a gwamnatance wanda ake gane tamkar ba ƴan jihar Taraba bane kuma bai kamata a ce sun ci moriyar jihar Taraba ba kuma ba daidai bane a hukumance a ce wai gwamnati ne take nuna wariya amma a jihar Taraba an samu wannan yana cikin abubuwa na farko da suke haddasa fitina kuma ya zamanto musabbabin daukar rayukan mutane da dama abu na biyu rashin hukunta masu laifi a gwamnatance an gagara hukunta mutane wanda suka aikata laifuka daban-daban a fatin jihar wanda an san su an san kuma irin laifukan da suka aikata amma an gagara daukan hukunci akan su saboda ana ganin suna da uwa a murhu wanda babu wani wanda ya isa ya tabo su idan aka dura duk lokacin da aka kasa daukan mataki akan mutane wanda suka aikata laifi ko na kisan gilla ko na cin mutuncin mutane ko na haddasa rigima an bawa mutane dama ne su dinga yin abin da suka ga dama a maimakon a hukunta su ma sai ya zamanto kokari ake yi a basu mukamai a gwamnatance me ake nuna wa sauran al'umma yana cikin abubuwan da suke haddasa rigingimu a jihar Taraba sai abu na uku so da dama ana nuna wa wa'ansu mutane cewa gwamnati babu ruwanta da wasu jinsin mutane ko da sun cancanta su kasance a cikin gwamnati kokari ake so a hana su mukamai ko kuma a cire su akan kujerun su saboda a taimakawa wasu ko kuma a nuna wa wasu fifiko wannan yana cikin ummul abaisin abin da yake haddasa gaba da kiyayya tsakanin al'umma gwamnati ta kowa ce wanda ya kamata ta zama kowa ko uba ga kowa amma a jihar Taraba ba haka lamarin yake ba
to ko menene ma masu madafin iko a jihar Taraba za su ce akan wannan batu honorable Abdulsalam Gambo Mubarak dan majalisa ne mai wakiltar Bali da Gasol a jihar Taraba duba da cewa yankin da yake wakilta a majalisan wakilai na tarayyar Najeriya wato Bali da Gasol suma suna tsakiya tsundum cikin wannan matsalar koda a baya-bayan nan ma rundunar sojan Najeriya na sama sun kai wa al'umman wannan yanki dauki inda suka yi taba ta kashi akan yan ta'adda da suka samu faka a wannan yankin lamarin da har ya janyo taba wadanda ba su ji ba ba su gani ba shi kuwa cewa yi lalle ilahin wannan matsalar suna dab da kawo karshen ta kuma al'umman wannan jihar da ma makwabtan su za su koma gidajen su domin su yi bacci cikin tsanaki
hali da muke ciki a yanzu dai abubuwa sun fara lafawa kuma duk da cewar muna samun labarin akwai daidaikun su a wasu wurare da suke addaban mutane nan da kwanaki kaɗan ma insha Allah za a ƙara kuma turo a jami'an tsaro za mu tabbatar da insha Allah wannan wuri dai an samu zaman lafiya da kuma Taraba ma baki da in Allah yarda ba ma yankin Bali ga sulba ana yunguri akan wannan kuma alhamdulillah da yanzu jama'a sun fara komawa kan harkokin su manoma sun koma gona masinta suna bakin ruwa suna harkokin su da kuma sauran jama'a suna harkokin su na kasuwancin su tsakanin garuruwa da sauran su kuma shi a yadda abubuwa yake tafiya dai a yanzu a wasu tsare-tsare da wasu shirye-shirye ba abu da ta za fito a fade shi dai irin cikin bandar jama'a ba amma dai insha Allah kai da kanka zaka samu labarin yadda abubuwa suke tafiya wannan yankuna insha Allah tsaroka in Allah ya da wannan yanki bi iznillahi ta'ala a jama'a za su walwala kuma za su miƙe kafafuwan su kowa zai bacci da idanun sa biyu a rufe insha Allah sannan kira kuma da zan yi kamar da nayi a baya waɗanda suka san akan cewa suna tare da mu suna cikin jama'a suna cikin garuruwa tare da mutane kuma su ne suke ba su labarin yadda abubuwa ke tafiya fa su yi kokari fa su janye daga cikin al'amarin saboda a halin da ke tafiya a yanzu haka dinnan wasu da dama da yawa daga cikin su fa idan aka zo aka wuce su fa ba wanda kuma zai ƙara dawo cikin ɗan uwansa ba ko kuma balantana iyalansa Allah ya taimake mu
to ko wace hanya za a biya ga an kawo karshen wannan matsalar rashin tsaron da ya addabi al'umman jihar Taraban tambayar kenan da na sake yi wa ambassador Hassan Jika Ardo a matsayin sa na dattijo kuma mai fada a jihar
samar da shugabanni na kwarai wanda za su tabbatar da adalci a cikin fadin jihar Taraban wanda za su ba wa kowa dama a duk inda ka fito inda kai dan Najeriya ne kana da dama ka zauna ka gudanar da rayuwarka yadda kike so muddin baka taba
bayan wani ba ko kuma baka keta doka ba in ba wannan akai ba ko babu yadda za a samu zaman lafiya a duk lokacin da ake nuna wasu ba su dace su zo jihar Taraba ba to lalle ba za a samu zaman lafiya ba
wannan al'amarin matsalar rashin tsaron nan ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraba tuwa kwarya kuma al'amarin da akai ta karsan kasa da nuna wa juna ya tsakanin yan ta'adda da mahukuntan jihar sai dai har yanzu hakan mahukuntar bai cinwa ruwa ba domin kuwa yan ta'adda suna da mafaka mai karfi a wasu yankuna na kananan hukumomi da ke jihar Taraba
masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin wakilin namu Lado Salisu Muhammad Garba da kuma Solomon Abo wanda shi ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen radio da muke kulla da su
jama'a masu sauraron mun na muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alpha Radio Mita 104.9 zangon FM da ke birnin Kumashin Ghana ni ne naku Idris Abdullahi Bako shirinmu na yau ya leka zangon Kunungu ne wani gari da yake kilomita 46 daga birnin Kumashi da ke yankin Ashanti a can na tattauna da Alhaji Baba Abdullahi Sharif wanda yake tsane ga ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan zangon kuma sarkin zangon Kunungu na farko wato marigayi Alhaji Salihu Abdullahi Masukano wanda aka fi sani da Malam Bawa ga yanda hirar mu ta kasance da shi kamar yadda muka sani zangon Kunungu shine zango na biyu mafi girma bayan ga zangon Kumashi a duk yankin Ashanti shin yaushe aka kafa wannan zango kuma su wa suka kafa shi
to assalamu alaikum sai ce zangon Kunungu dai ba zai iya faɗi shekarun da aka kafa shi ba amma yanda tarihi ya nuna shi mahaifina da ake cewa Malam Bawa almajiri ne na Malam Sha'ibu na birnin Yalwa birnin Kumashi to shine wanda yake yaje wurin aka nemi aka fa zango lokacin turawa sun zo za su aike hakan zindariya to shi kuma mahaifina lokaci bafadi ne na Malam Sallau sarkin zangon Kumashi a wannan lokaci don ka kalli wannan lokacin shi Malam Sallau yayi sarautan Kumashi shekarar 1919 shi mu dauke shi da wato cikin shekara 1920 zuwa aka kafa zangon Kunungu kuma ka tambaya kamar su wa suka kafa zango to shi lalle kamar yanda na ga ya shi na fada shi mahaifina da yaje nan garin lokacin ba zango ba sai dace turawa masu hakan ma'adinai shine mice ko sarkin asanti na garin Kunungu a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina sai ce to yana so a kafa zango shi kuma mahaifina sai komo Kumashi wurin malamin shi Malam Sha'ibu na Yalwa ya gaya mishi to sai suka je Kunungu aka yi kafi aka kafa kasuwa da zango to bayan sun kafin wannan kafin sun kare kamar za su bari shi shi sarkin ya tambaye Malam Sha'ibu to ya ce to kun kafa zango za ku tafi wa zai zamna na shi shi Malam Sha'ibu ya ce ma mahaifina ya ce bawa kai ka zauna na dalilin zaman shi Kunungu kenan kuma aka rada shi sarautan Kunungu
baya ga kabilar Ashanti da suke asalin mazauna wannan gari waɗanne kabilu ne suke cikin zangon Kunungu
eh da yake da aka so mu aike hakan ma'adinai akwai Hausawa Wangarawa Fulani Dagombawa Gonjawa Gurmawa Basari Kwatakwalawa da kuma wasu kabilu kamar su Dagatawa na Arewa haka ga duka suna cikin zango a wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gansu har da sarakudansu
mafi yawancin kabilun da suke cikin zango asalin su baki ne daga kasashen waje shin waɗanda ka lissafa dinnan akwai 'yan asalin Ghana a cikin su
sai ai akwai dogon bawa ciki su ɗan arewacin Ghana ne muna ambaci gwanjawa da dagatawa farfarawa waɗannan duka sa'annan kuma akwai kabilan gabamu ci kaman su wangarawa haka ga da Fulani da kaman gurmawa sannan uwa kuba Hausawa
wato sarautar tana hannun Hausawa kenan
Hausawa domin a wannan lokacin shi mahaifi na shi duk wani basarakin zango ce ya rada shi sana ko gini zaka yi ma a cikin zango she ya dangona maka takaddan ka kana bar kai gini shike da wannan iko cikakken iko a wannan lokacin
me ya bambanta zangon Kulungu da sauran zangonnin yankin Ashanti ko Ghana baki daya
eh in ka je zangon Kulungu zaka ga kamar an mai tsaki abin da Bature ke ci balle out ba lokacin da za a yi da take turawa ne da su da shi mahaifi na sai suka zo suka yi ma dai shi zaka ga in ka je zangon Kulungu har gobe zaka kowani gida lori zai iya yayi zagaye wata abin da Bature ke ce ma layout an mai tsari sosai 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 an fi da tituna sosai
da mai zangon Kulungu ya fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari
eh to kaga da yake ba batun zango bane batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mansi inda ake aikin akwai jirgi da ke zirga-zirga cikin mansi inda ake hakan zina wani karamin jirgi ne ita wannan unguwa ya ji wannan unguwa wannan mun tashi mun gani sannan bayan haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da wasu ababa haka sannan su kuma ɗan zango asalin su ɗan kasuwa ne na manta da Yarbawa kuma akwai Yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin binnin Kulungu in ka je ba kasuwan Kulungu zaka ga kamar da Yarbawa su ne suke da yawa da zabarmawa duka da suna nan
shin ku mutan Kulungu da me kuke alfahari
abinda muke alfahari da shi ko abinda aka yi alfahari irin tushin da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa daya uba daya wannan kullun ina alfahari da wannan abin
kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take shin Kulungu tana da nata takin kuwa
eh in ka dubi sunan garin da kanshi suna ne na harshen asanti ko na enwoho ka tafi akwai mai amma nan ba mai zallan shi ake nufi ana nufin wani abin amfani ka gane ko akwai an kaje wurin akwai dukiya ko zaka yi nasara wurin da yake gari ne da ake hakan zinariya shi zaba Kulungu Kulungu amma ko na enwoho abin da ake nufi da shi
wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke bukatar hukuma ta magance muku ta bangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa
Kulungu da yake kesa a kwarai da yake lokacin da sun turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutar lantarki da ake ce ba a Kusumbu amma suna da wani inji da yake ana ba da wutar lantarki da yake aikin hakan zinariya suke yi to abinda da ake dama ne shine ruwan sha kuma alhamdulillahi yanzu duka wannan an magance sa'annan batun makarantar boko kuma shi kuma sai ce lokacin da muke kanana shi mahaifi na ya bar an kafa makaranta a nan zangon Kulungu wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai wannan makarantar shi ne ɗaya makaranta da gwamnati ta kekiro a zangon Kulungu ya zama ma shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin Kulungu kuma wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara 1959 ka san Kulungu tawayen gari ne Kulungu Odumasi haka aka ce akwai Odumasi su kuma akwai suna da zangon su suna da zangon su sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa Kwame Nkrumah zo yana faɗaɗa ilimi an gina musu su ma aka ba su makarantar secondary da yake yayi ya an rene manya-manyan mutane ne cikin kasan da sosai-sosai wannan abin alfahari ne da wannan makaranta na secondary
ko za ka iya ba mu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga Kulungu
wanda dai hankali na ke kan shi yau shine kamar shi babban yayenmu kamar mu da muke nan birnin Akra shine Mamman Tahiru da yake yana kusa da National Chief Imam shi ba limamin nan mamai yana cikin waɗanda suka taso aka haife su daga nan Kulungu ya dan Mallam Tahiru wanda ya fara kafa masallaci a birnin Kulungu sannan kamar shi yaron ga kwararren sun kwallon kafa su da mutane uwar shi ita kuma mutuniyar Kulungu ne to akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan Ahmed Mubarak da ya aiki da shine Consul General na daga Ghana dake kasar Saudiya duka mutane ne kuma akwai su haka nan dai zai iya tuna da su duka ba ki da yar
to masu wararon mu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shine magana wato Alhaji Baba Sharif yayi kawaici ne na Hausawa domin tsohon mataimakin mai hada kan jama'a ne na babbar majalisar adawa ta NDC yene naku Idris Abdullahi Bago daga Alpha Radio kuma shi Ghana tare da hadin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka sai wani jigon
abani sarauta sarkin pound ko kuma sarkin dollar wasu nasiji da na nera domin su mun ba su san bona money be what fresh be what muna bin dan gote ba shi kusan be shi fem be what ka be what mun ta shi gaji da mu za ta yi ba shi money go flow duga kwakwa me kake da shi ta sarata goma di yakwa la zam ne pas un problème chez nous on got le coin et toi mon gars tu fais quoi be pau chou mi ga na ni but me teach you na za mi ya yaron ba haushe
to madalla wannan shi na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.